إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddar sa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiran sa da masallacin Ibn Taymiyyah ba dan komai ba sai ci gaba da karatu a cikin littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kam sami a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manta ba mawallafin littafin shine Mustafa Ahmad Qasim Ad-Dawawi har yanzu dai ba mu gushe ba muna magana akan gabar da malam yayi magana akan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato ittikafin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam a karatun mu na karshe mun tsaya a gaba ta 338 inda malam yake cewa kana idza sama summa arada safara afdara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana azumi sannan kuma tafiya ta kama shi arada safara wato yayi faci zai yi tafiya afdara manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kare wato wannan azumi sanadiyar wannan tafiya da ta kama manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗi abin da Allah madaukakin sarki ya so mu faɗa a wannan lokacin cewa idan mutum tafiya ta kama shi zaman shari'a ta jaza masa cewa ba zai dauki azumin wannan ranar ba ko kuma zai iya karya azumin saboda Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya wayi gari ya samu kansa a halin tafiya ko ba shi da lafiya sai Allah madaukakin sarki ya ce ya kididdige waɗannan kwanakin zuwa waɗansu kwanaki daban wato sai ya rama shine wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin uka sai dai malamai sun kai kawo akan cewa a wace irin tafiya ce ake sha mata azumi shine abin da muka faɗa wancan satin shine tafiyar da mutum zai sha wahala a kanta idan yana azumi to a irin wannan ba amma ya ce zai yi azumin a halin wannan tafiya saboda manzon Allah ya ce laysa minal birr as-siyamu fi safar ba da'a bane ba ba biyayya bane ba yin azumi a halin tafiya duk da waɗansu daga cikin malamai suna ganin kowace irin tafiya ma cewa abin ya shafe shi matukar mutum zai yi tafiya to ya ajiye azumi shine yafi wannan shine sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gabar da zamu tashi a yau shine gabar da malam ya ce mata gaba ta 339 shine ma sama shaharan kamilan gairan ramadan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba azumtar wata cikakke ba in ba wato wata ramadana ba tace sai ya ce wa kana yasumu hatta yaqul alqa'il la wallahi ma yaqul manzon Allah yana yawaita azumi har ma mai magana ko mai faɗa sai ya ce wallahi manzon Allah baya wato shan ruwa wata rana idan ya dauki azumi tar haka manzon Allah yake yi musu wani lokacin kuma hatta ya kula qa'il har sai mai faɗa ya ce wallahi ma yasumu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi kenan azumin manzon Allah zuwa yake idan wani lokacin ya zo manzon Allah sai ya kama azumi amma dai mu sani cewa azumin da manzon Allah yake yi dai irin azumin mu dauka idan ya kama shi ma tartar ne irin azumin annabi Dauda ne yau ayi azumi gobe a sha yau ayi azumi gobe a sha kar wani ya dauka cewa azumi yake yau gobe jibi ya dinga jera su azumin nafila wato ba a jeranta su dan manzon Allah ce la siyama abin la siyama liman samad daha babu azumi ga mutumin da ya azumci ne zamani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ta yin su akai dan manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi bin Amr bin Asim da yace zai na yin azumi kullum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan magana. Yasa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahra, ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wato azumin wato wata guda ba kaddun dade. Haka Aisha ta faɗa. Kuma shekarar ta nawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A taƙaice manzon Allah ya aure ta ka hijirarsa da shekara uku. Duk da bata tare gidan manzon Allah ba sai bayan da manzon Allah ya yi hijira, amma an ɗaura auren manzon Allah da Aisha a shekara ta goma ta annabta. A shekaran ne Khadija bintu Kuwail ta rasu, a shekaran ne baffansa Abu Talib ya rasu, a shekaran ne manzon Allah ya aure Aisha ya aure Sauda bintu Zam'a, duk a tare ya aure su. Sai dai ita Aisha bata tare gidan manzon Allah ba sai bayan shekara uku da ɗaurin auren. Sai da manzon Allah ya cika shekara 13 a garin Makka yana kira tukunna, sai ya hijira kuma daga Makka ya koma Madina. Sai Aisha ta tare gidan manzon Allah da manzon Allah ya koma Madina. Kenan manzon Allah ya zauna a shekara 10 cir-cir, ya shiga shekara ta 11 da wata uku Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. An shiga shekara ta 11 da hijira, al-Muharram ya kama, safar ya kama, watan Rabiul Awwal ya kama, anan ne Allah madaukakin sarki ya kaddara wa manzon Allah wafati. Kenan Aisha ta zauna da manzon Allah tsawon shekara 10 da wata uku. Amma ta buɗi baki ta ce bata taɓa ganin manzon Allah ya azumci wata cikakke ba, kaɗu ita bata taɓa gani ba. Haka ta faɗa, ta ce illa Ramadana, wato sai dai illa shahrul Ramadan, wato sai dai wato watan Ramadana, in ji Aisha. Take cewa wa ma ra'aituhu aksara shahara, wa ma ra'aituhu fi shaharin aksara minhu siyam min sha'ban. Tace kuma ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi ba fiye da watan sha'ban, inji Aisha matar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda malam ya faɗa a nan ma a gaba ta 340 yake cewa wa kana yaksuru min as-siyami fi sha'ban, cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita azumi a watan wato sha'ban. Nan ma da aka tambayi manzon Allah da Usama bin Zaid ya tambaye shi, yake cewa bai taba ganin manzon Allah ko kuma babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sa fiye da watan sha'ban ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya cewa Usama bin Zaid, cewa shi zalika shaharu yaghfalun nasu anhu, wannan wata ne da mutane suke gafala a kansa. Da yawa daga cikin mutane ba su samu da yin azumi a cikin watan sha'aban ba, saboda suna sauraron watan Ramadana. Shi kuma manzon Allah sai yake yawaita azumi a cikinsa ba dan komi ba, saboda mutane sun gafala. Duk da ma wani hadisi na Aisha ta nuna cewa manzon Allah din shi ma idan watan sha'aban din ya rabi, manzon Allah yana dakatar da azumin sai ya saurari wato mi Ramadan a babu misali. Da wannan ne waɗansu malamai suke cewa idan watan sha'aban ya yi rabi, to mutum sai ya dakata da azumin wato nafila. Allahumma illa wanda ya saba yin azumi na wani nafilarsa, ko ayyamul bidi 13-15, ko kuma ya saba azumin Alhamis da Litinin, to kuma ko da bayan kwana 15 da sha'aban din ne, wato zai iya yin abinsa, wannan ba komai ba ne. Malam cewa kana ya sumu salasa ayyamin min kulli shahari, manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwana uku na kowane wata, shine albid, wato kwanakin haske. Kamar yadda Abu Zar al-Ghifari ya rawaito hadisi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasici da abubuwa guda uku. Na farko yace masa azumin kwana uku a kowane wata. Na biyu yace masa salatul duha, sallar walaha. Na uku manzon Allah ya ce masa raka'ata fajr. To a wata ruwayar kuma shi Abu Zar al-Ghifari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nasuma shahara salasata ayyamin bidan, cewa manzon Allah ya umarce mu da mu azumci kwanaki uku na a cikin wata wato kwanakin haske shine 13, 14, 15 azumi ne wanda yake da falala azumi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi bin Amr bin Asim kowane kwaya daya yana da kwatankwacin sa kwaya 10 da yace masa kulli hasanatin asharatu amsalha kowane kyakkyawan aiki yana da kwatankwacin sa guda 10 kenan idan mutum ya azumci daya a cikin wata ranar 13 kaman ya azumci azumi 10 ne idan ya azumci ranar 14 kaman ya azumci azumi 10 ne idan ya azumci ranar 15 kaman ya azumci wato kwana 10 ne kenan kwana 3 nan daidai suke da azumin kwana 30 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace wa kana yasumu 9 zilhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwana 9 na watan zilhijja wanda shine wato ranar wato ashura kamar yadda muke bayanin sa wato a baya cewa an samu hadisi daga Abi Qatada yaddar Allah ta tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin ranar arfa yana kankara shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa saboda azumtar wannan kwana 9 ko kuma ranar ko kuma 9 wato abin nan zilhijja wato kwana 9 na watan zilhijja ko ran 9 ga watan zilhijja cewa a babu misali mu dauka kwana 9 yake azumta na watan zilhijja to a cikin waɗannan kwanaki guda 9 na watan zilhijja akwai ranar arfa a ciki shi yasa yana daga cikin ayyukan kirki da manzon Allah ya kwadaitar shine mutum ne ayyukan kirki ayyukan kwarai a cikin kwanaki guda 9 nan na wata ko kwanaki guda 10 na watan zilhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu waɗansu ayyuka na kirki da suka fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki fiye da ayyuka a cikin waɗannan kwanaki 10 sahabbai suka kada baki suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma jihadi domin daukaka addinin Allah manzon Allah yace har ma jihadi domin daukaka addinin Allah sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da shi kansa sannan ba su dawo ba to waɗannan azumi kwaya 9 na watan zilhijja su ma suna daga cikin ayyukan alkhairi da mutum yake wada aikatawa wato a cikin watan zilhijja kamar yadda manzon Allah yake azumtar waɗannan kwanaki 9 kamar yadda malam ya faɗa mana wa kana yasumu ko ya kasance yana azumtar wato 9 wato kwana 9 na zilhijja sai malam ya ce wa kana yasumu ashura'a kuma ya kasance yana azumtar wato ranar Ashura yanzu mun faɗi wato daraja ko falala na ranar Ashura cewa duk wanda ya azumce ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kankare masa zuluban shekarar da ta gabata kuma lokacin da muka zo watan abin nan watan al-Muharram din cewa mun yi magana akan wannan wato watan al-Muharram din ko abin da ya kama da haka na falalar wato azumin wato ranar Ashura afwan mun faɗa a ci a watan Zulhijja azu watan Zulhijja shi kuma ranar arfa ne wato 9 ga wata shi kuma ranar Ashura shi kuma 9 ne ga watan wato al-Muharram 10 ne ga watan ni al-Muharram wato a babin wato misali sai malam ya ci gaba da ce mana manzon Allah eh wa kana yataharra siyamu isra'ili wa kamis manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadon azumin litinin da kuma wato alamis cewa yana azumtar litinin yana azumtar wato alamis kamar shi ma yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dangane da azumin alamis da litinin din sai manzon Allah sallallahu ko kuma yadda Abi Huraira ya rawaito cewa kana aksara ma yasumu isnaini wal khamis mafi yawan abinda manzon Allah yake azumta shine ranar litinin da kuma wato ranar alamis faqila lahu sai aka ce wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam dan me yasa yake azumtar waɗannan ranaku din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal a'mala tuqradu kull isnaini wal khamis cewa ana gabatar da ayyuka lalle ayyuka ana gabatar da su zuwa ga Allah duk ranar litinin da ranar wato alamis fa yaghfirullahu li kulli muslim aw mu'min sai Allah madaukakin sarki ya gafarta ma kowane musulmi ko kowane mu'mini kamar yanda manzon Allah ya faɗa duk ranar alamis za a bijiro da ayyukan bayi zuwa ga Allah duk ranar litinin za a bijiro da ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wasu daga cikin mu musulmai sai Allah madaukakin sarki ya gafarta ma waɗansu daga cikin wato mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa almutahajiraini sai dai waɗanda suka kaurace wa junansu sune waɗannan Allah madaukakin sarki wato baya gafarta musu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗayin azumin alamis da litinin ne ba dan komi ba dan ranan ne ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah dan shi ma a daga ayyukansa a ranar yana mai azumi dan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa to waɗanda Allah madaukakin sarki baya gafarta musu zunubansu a wannan ranar sai waɗanda suka kaurecewa wato junansu la'alla musulmi ya kaurecewa dan uwansu musulmi ya daina mu'amala da shi ya daina kula shi ya daina to idan aka zo ranar litinin shi ba za a daga ayyukansa zuwa ga Allah ba idan aka zo ranar alamin shi ma ba za a daga ayyukansa zuwa ga Allah ba har sai ranar da suka sulha suka yi wato sulhu suka zamu wato daidaito a makaninsu daga nan ne kuma za a fara wato daga ayyukansu kamar yadda hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da haka mala yake faɗa a gaba ta 200 ko ta 341 kana ya atakibu fi kulli ramadan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a kowane ramadan asharata ayyam wato kwana 10 kwana 10 karshen watan ramadana manzon Allah yana yin itikafi kamar yadda matarsa Aisha tace idan 10 karshe na ramadana ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shadda mi'zarahu yana kulla wato fardallansa ne ga baki daya sannan kuma wa aiqaza ahlahu sannan kuma yana tashin wato iyalansa wa ahya lailahu sannan yana raye daren ga baki daya to a ina manzon Allah yake yi wannan shine a cikin wato masallaci manzon Allah yana tattarewa ga baki daya a 10 karshen ramadana ya koma masallaci a mazallin wato itikafi haka manzon Allah yake walamma kana amul ladhi qubila a shekarar da ta kasance za a karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittakafa 20 yawman sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin wato kwana 20 azumin da yazo na ƙarshe wanda manzon Allah bai sake yin azumi ba ya koma zuwa ga ubangijinsa a wannan shekarar manzon Allah itikafin kwana 20 ne da kuma a baya ya saba yin itikafin wato kwana nawa ne kwana 10 tunda aka wajabta masa wato azumi shi kuma azumi an wajabta shi ne bayan shekara ta biyu bayan hijira manzon Allah ya zo Madina ya shekara daya da ya shekara a shekara ta biyu sai Allah madaukakin sarki ya wajabta masa wato azumin Ramadana kafin wannan kuma daman kuma ana yin azumin menene ana yin wato azumin Ashura ne kamar yadda muka karanta shi wato a baya amma malume suka ce an so ai intikafi wato a cikin watan Ramadan shine wa yustahabu al-intikafu bil Ramadan wa gayu an so yin intikafi a watan Ramadan sannan ma kuma an so yin intikafi a wani watan Ramadan min ayyamis sana daga kwanakin shekara ba dole sai watan Ramadan amma dai idan mutum zai ittikafi an fi so ya yi shi wato da azumi wato a bakin sa koda ba a watan wato Ramadana bane ba wato a babin wato misali mallam yace ba dan komi ba saboda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin ittikafi a ƙarshen watan Sha'ban cewa a ƙarshen watan Sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ittikafi dan haka ittikafi ba dole wato sai a watan Ramadana ba kamar yadda aka sake samun hadisi daga Umar bin Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi bayan ya musulunta yake ba wa labari a manzon Allah wani bakace da yayi tun a lokacin yana lokacin jahiliyya cewa yayi bakace zai je masallacin harami wato ya ittikafi wato na wuni daya a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika wato bakacen kenan kun ga wannan bakacin da Umar bin Khattab ya yi shi ba a cikin watan Ramadana bane ba a wajen mi
wato watan Ramadana.
Dan haka ittikafi ya halatta a yi shi a cikin Ramadana ko wajen Ramadana. Amma yin sa a cikin Ramadana wato shine yafi mi wato falala da lada, sannan kuma kamar yadda muka faɗa da zai cewa ittikafi ba a yin sa sai mutum da azumi a bakin sa, saboda daman ya keɓanta ne ba dan komi ba, dan ya bauta wa Allah madaukakin sarki wajen karatun alqur'ani da zikiri da abin da ya sawaka wato a gare shi wato na ibada. To ana so ya sake kulliya a ittikafin nasa wato da azumi don Allah madaukakin sarki ya bashi na. A gaba ta 342 malami yake cewa wa kana iza ittakafa la yadkhul baytahu illa li hajati, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana ittikafi baya shiga gidansa illa li hajati, sai dan saboda wata bukata. Yawa, me ittikafi baya fita a wurin da yake ittikafi? Kamar yadda muka sani ne, ittikafi ba a yin sa sai a masallaci, kuma masallacin ma kuma da ake yin juma'a a cikin sa, gudun kar wani uzuri ya fitar da shi daga cikin wato masallacin da yake yin ittikafin, koda na zuwan wato sallar juma'a ne. Allahumma illa sai dai in ya shiga ittikafin a adadin kwanakin da ranar juma'a ba za ta zago a cikin sa ba. Idan ya ware wani masallaci daban wanda ba na juma'a ba, kuma ya je a ransa zai yi ittikafin kwana uku da ko hudu, kuma juma'a ba za ta zagayo a ciki ba, shikenan daman mutum ya keɓance wani wuri ne ya gurfana wajen bauta ga Allah subhanahu wataala. To saɓanin ittikafi da ake yi a masallacin yamma a yanzu, sai ka ga ka samu mutum suna ittikafi a masallaci amma sun haɗa daba suna ta taɗi. Kaga wani ma ya fito waje ya ɗauko waya ya kira budurwarsa ko matarsa suna ta taɗi ko abin da ya kama da haka. Wannan dai ya saɓa wa abin da malamai suke faɗa wato na ittikafi. Amma ba laifi ba ne ba matar mutum ta ziyarce shi a lokacin da yake ittikafi ne, kamar yadda aka taɓa samu wata rana Safiya bintu Uyay ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana ittikafi, har ma waɗansu sahabbai da suka zo wucewa sai suka ɗan ƙara sauri sun ga manzon Allah a bakin masallaci da wata mata. Da ya ga sun ƙara sauri sai manzon Allah ya ce ku ɗan tsaya ku tsaya ku tsaya, ba kowa bace ba, mata ta ce Safiya bintu Uyay ta kawo min ziyara. Sai suka ga ba manzon Allah mun kuma, sai ya ce ku inna shaytana yajri li bin adama majriyad dam, lalle shaytan yana gudana a cikin dan adam irin yanda jini yake gudana a jikinsa. Yanzu yan suna gaba sai shaytan ya raya musu ai mun ga manzon Allah da wata mace a bakin masallaci. To ba kowa bace, wace ce? Matarsa ce Safiya. Kuma haka Aisha tana iya zuwa bakin masallacin, duk da cewa masallacin manzon Allah dama a cikin ɗakin Aisha yake, yana iya miƙa mata kansa ta window, Aisha din ta tsatsefe masa kayi, har ma a wata ruwayar aka ce a lokacin tana al'ada. To wannan ba laifi ba ne, amma wani haka kawai ba uzuri na ɗan adam ba mutum ya fitar da shi a lokacin da yake ittikafi, wannan ya saba wa wato sunnar ittifaqi kamar yadda malamai suke faɗa. Wallahu ta'ala a'lam. Gaba ta gaba da malam ya kawo mana a cikin wannan littafin dangane da siffofi ko ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake yin wato addu'a. Kamar yadda malam ya kawo mana ya ce a gaba ta 344 yace wa kana yakussu ala du'a'i fi jawfil layl, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakussu yana kwadaitarwa ala du'a'i fi jawfil layl, akan yin addu'a wato a tsakiyar dare, jawfil layl al-aqim, cewa tsakiyar dare na ƙarshe. Kamar yadda hadisi na Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzulu rabbuna ta'ala kulla layla, cewa ubangijinmu madaukakin sarki yana saukowa kowace dare, ila sama'id dunya zuwa saman duniya a lokacin hina yabqa sulusul laylil aqir, a lokacin da ɗaya bisa uku dare ya rage, a lokacin Allah madaukakin sarki yake saukowa. Fa yaqul, sai Allah madaukakin sarki ya dinga cewa man yad'uni, wa zai kiraye ni, fa astajibu lahu, da ansa masa. Man yas'aluni, wane ne zai tambaye ni, fa'ihi, sannan na bashi. Wa man yastaghfiruni, wane ne zai nemi gafara ta, fa'aghfiru lahu, kuma na gafarta masa. kullun sai Allah madaukakin sarki ya sauko kowace dare a lokacin da ɗaya bisa uku dare ya rage haka manzon Allah ya fara ya yake saukowa ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zama wajibi kamar yadda malume suke fada yana daga cikin sifatullahi abin nan fi'iliya cewa siffar Allah madaukakin sarki ta aiki shine akwai al-nuzul akwai sauko yana saukowa daga al'arshin sa yazo saman duniya ta daya ya dinga tambaya wane ne yake da abin nan masunan sa Allah din ya dinga wane ne zai kiraye ni wato na amsa masa wane ne zai tambaye ni na bashi wane ne zai nemi gafara ta wato na gafarta masa Allah madaukakin sarki haka zai na fada to duk wanda ya dace a wannan lokacin ya roki Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'a sa shi yasa a wani hadisin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu salatu afdal ba'da al-makatuba wata salla ce tafi balala bayan sallar farilla sai manzon Allah ya ce as-salatu fi jawfil layl shine salla wato a makiyar wato dare a lokacin da wadansu daga cikin bayi wato suke mi kwance suna ta bacci to a lokacin shi kuma mutum wato sai ya tashi ya roki Allah ya salla ya roki Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki wato ya biya masa bukatunsa to a wannan lokacin manzon Allah yana kwadaitarwa da yin addu'a wato a cikin tsakiyar dare wato na ƙarshe wa kana yaqulu ala du'a'i fi duburis salawatil maktuba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa ayi da yin addu'a fi duburis salawatil maktuba wato a gurbin wato sallolin farilla cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mutane cewa su dinga yin addu'a a lokacin da duburin salawatul maktuba sai dai an kai kawo tsakanin malamai cewa me ake nufi da duburin salatul maktuba menene waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan cewa duburin salatul maktuba shine bayan tahiyya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin addu'o'in da mutum yake yi na neman tsari daga ababe guda shidan nan cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min al-ma'asi wal majrami ababun musali da sauran azkar da suka tabbata daga bakin manzon Allah to su ake nufi su ne dubur salaminan salawatul maktuba shine kafin mutum ya sallame saboda mai salla yana ganawa da ubangijinsa ne a wannan lokaci wadansu daga cikin malamai suka ce a'a ba su ake nufi ba ana nufin cewa bayan mutum wato ya sallame ne shine ake nufin duburu salawatul maktuba sai ya azkar din da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu daga cikin malamai suka ce duka ya kunshi wadannan guda biyu cewa zai iya daukar duburin salawatul maktuba shine kafin mutum ya sallama da kuma bayan yayi sallama duk duburin salawatul maktuba ne ba laifi bane ba mutum zai yi addu'o'i saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fadaitar wato da yin wato haka ne kamar yanda aka samu hadisi daga Abi Umama yadar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala li ya menene yake cewa shi Abi Umama yake cewa qila ya rasulullah ance ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu du'a'u asma shi Abu Umama yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce aka fi ji usma wato idan aka yi ta wato ake jin ta ake karbanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada masa kamar yadda muka fada dazu shine addu'a'u fi jawfil layli wato addu'a wato a tsakiyar dare na ƙarshe sannan sai ya ce masa wa duburi salawatul maktuba da kuma gurbin sallah ta farilla kenan addu'o'in nan guda biyu an fi jin su shine na farko jawfil layli akhir haka manzon Allah ya fada wa Abi Umama na biyu kuma sai manzon Allah ya ce masa duburu salat aminene salawatul maktuba shine gurbin sallolin wato waɗanda suke wato na wajibi shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da manzon Allah ya koya wa sahabbansa yake cewa mu'azu wato lili jabal dan ya koya masa irin addu'o'i da ake adduburu salawatul maktuba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya mu'azu ya kai mu'azu wallahi inni la uhibbuka na rantse da Allah ni ina son ka ko da manzon Allah bai rantse ba ai yana son mu'azu bin jabal saboda sahabbinsa ai ya taba daukan sa ma a bayan jaki yake cewa ya mu'azu atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah ko ka san menene haƙin Allah akan bayi menene haƙin bayi kuma a wurin abun sunansa a wurin Allah mu'azu yace masa wallahu wa rasuluhu a'lam yace masa haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shi kuma wa haqqul ibadi alallahi allabi Allah Allah yu'azziba man lam yushrik man la yushrika bihi shay'a haka manzon Allah ya faɗa masa amma anan dan ya ƙara soyayyar dan ya sa ran Mu'azu ya sake kwanciya sai ya ce masa inni wallahi ko wallahi inni la uhibbuka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa wato Mu'azu bin Jabal a wannan lokaci din yake ce masa ya kai Mu'azu la tada fi dubur kulli salati kada ka yadda ka bari a ƙarshen wato kowace wato sallah illa an ta kula sai ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati haka manzon Allah ya koya masa a Mu'azu bin Jabal duk da waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa dubur salatu salawatul maktuba wato shine wato bayan sallama da yawa sun tafi akan wannan cewa zikirin da mutun yake wato bayan sallama wato su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato nishi a babin musali da kuma ban sunansa irin azkar din da aka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana fada daga ciki idan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya sallama yana fadan astaghfirullah 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 sahu manzon Allah yana fadan wannan sannan sai ya ce Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zul jalali wal ikram malamai suka ce wannan da mamu da mai sallah shi kadai da liman dukkan su zasu fadi wannan istighfari sau uku da Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zul jalali wal ikram idan liman ne yana hada fadan wana sai kuma ya jiyo sai ya kalli babosa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake aikatawa wato idan wato ya idar wato da sallah a wannan lokaci sannan sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kara da cewa la ilaha illallah wa lahu la sharika la cewa la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah la sharika la bashi menene bashi da abokin tarayya lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir cewa mulki nasa ne godiya tasa ne shi Allah madaukakin sarki wato mai iko ne akan komai sai ya sake karawa da cewa la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu babu wani abin bautawa da gaskiya ba ma bautawa kowa wato sai shi Allah din madaukakin sarki wala haula wala quwwata illa billah cewa babu wata dabara babu wani wato ƙarfi sai a wurin Allah madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya faɗi wato haka wani lokacin kuma an samu manzon Allah din yana ƙarawa la ilaha illallah la na'budu illa wato menene eh la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu a babu musali yana faɗa lahu ni'ima cewa ni'ima wato tasa ne shi Allah madaukakin sarki ne walahu alfadal sannan kuma falala tasa ne walahu sana'ul husna sannan kyakkyawan yabo wato na Allah wato madaukakin sarki ne duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wato wannan wani sa'ilin kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai wani zikiri da yake karawa kamar shi ma yanda malamin ya kawo ban sunansa a cikin usulul muslim malli ya kawo yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal bukul ya Allah ya ubangiji ina neman tsarinka daga ni albukul wato rowa wa a'udhu bika minal jubl sannan kuma ina neman tsarinka wato daga ragwautaka shine aljubl wa a'udhu bika min arzal al umur ko ila arzal al umur sannan ina neman tsarinka daga komawa rayuwa irin ta arzalil wato umur. Menene arzalil umur? Shine irin da rayuwa ta yarutaka ko ni a ce mutum sai an masa wa uzubika min fitnatid dunya, sannan ina neman tsarinka daga fitnar wato rayuwar duniya. Wa min azabil qabr, sannan ina neman tsarinka daga azabar wato kabar. Sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya karanta ayatul kursi, ya karanta suratul ikhlasi, ya karanta falaki, ya karanta nasi a babu misali, sannan ya yi tasbihi salasa wa salasu ko kamsa wa ishirun ko ashara ashara. Duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata waɗannan dukkansu wato duburi salatul makatuba ne, wato a gurbin sallar da take wato ta wajibi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da yanda yake akwai azkar mabambanta. Idan muka duba azkar na Imam Nawawi ko muka duba wabil saibi min kalamit tayyib na Imam Ibn Qayyim az-Zawjiyya ko muka duba wato Hisnul Muslim sun kawo irin wannan azkar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin su bayan sallah, saboda Allah madaukakin sarki ya umarta da wannan zikiri din. Yake cewa fa iza qareetumus salata, idan kuka idan da sallah idan Allah madaukakin sarki, fazkurullaha, ku ambaci Allah qiyaman wato a tsaye, wa qu'udan, da kuma a zaune, wa ala junubikum, sannan kuma ku ambace shi wato a bisa gefan. Yawa, idan mutun ya idan da sallar ma ya dan gishin gida, to ba laifi bane ba ya ambaci Allah a gishin gida, saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni da ambatansa wato bayan sallah. Duk da ita ma sallar ita ma micece zikiri ce, amma kuma zikirin da ake bayan sallah to shine kuma wanda malam yake faɗa shine addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake yi dubura wato salatul makatuba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya koyar da su. Ba laifi bane ba kuma idan mutum shi ma yana da wata buƙatunsa wanda yake so ya isar da su zuwa ga Allah domin biyan buƙatarsa, a wannan lokacin shi ma sai ya roƙa don Allah madaukakin sarki wato ya ansa masa. Malam ce wa kana yu'azzimu al-amra du'a'a fi sujud, manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'azzimu al-amra, wato yana girmama al'amarin wato sujuda, al'amarin wato addu'a wato fi sujud, wato a cikin sujuda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin addu'a a cikin sujuda, yake cewa ammar ruku, amma shi ruku'u da kuke ganin sa fa'azzimu fihi rabba, wato ku girmama ubangiji wato a cikin ruku. Mutane suna subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kamar yanda yace inni nuhitu an aqra'a fil quru'i aw sujud, cewa ni an hana ni ne karatu a cikin ruku'i ko sujuda. Sai yace amma shi ruku'i, sai yace fa'azzimu rabba, wato ku dinga girmama ubangiji, shine a dinga cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim a babin musali. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa awa amma sujud, amma ita sujuda wajtahidu fi du'a, ku dage wajen yin addu'a wato a cikin wato sujuda. Idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa qayyim an yustajaba lahu, cewa yayi kusa wato a an samu ku. Idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya yake cewa aqrabu ma yunajir abdu rabba wa huwa sajid, mafi kusancin abinda bawa yake ganawa da ubangijinsa shine yana cikin sujuda. Sai manzon Allah ya ce fajiddu fi du'a, ku dage wato wajen yin addu'a wato a cikin addu'a. Shi yasa a wannan gaba ta 344 malam yake bamu labarin wa kana yu'azzimul amra du'a fi sujud, manzon Allah yana girmama al'amarin wato ri addu'a wato a cikin sujuda sallallahu alaihi wasallam. Sai malam ya faɗa mana a gaba ta 345 siffarsa kenan, wa kana yad'u bi ba'inil kaffai, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a bi ba'inil kaffaihi, wato da cikin wato tafinsa, wa zahiruhuma, wani sa'ilin kuma yana yin addu'a da bayan tafin hannunsa, wani sa'ilin sai ya addu'a da cikin tafi, wani sa'ilin kuma sai ya addu'ar wato ni da bayan tafin hannunsa.
wa kana idza rafa'a yadayhi fi du'a ya kasance idan ya daga wato hannunsa wato a wajen addu'a lam yarudduhuma baya dawowa da su hatta yamsah bihima wajhahu har sai ya shafi wato fuskarsa wato a wannan lokaci shine gabar da malamin ya kawo ba to dangane da wannan malamai sun tattauna akan me malamin yake nufi a wannan gabar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a da cikin tafin halinsa wannan yana daga cikin adabu du'a da malamai suke faɗa shine a lokacin da mutum zai addu'a wato ya daga wato halinsa yana daga cikin wato ladiban wato yin addu'a kamar yanda aka samu daga cikin siffar wato yin addu'a malamin yake faɗa mana Imam Nawawi dangane da abin da ya hakaito daga cikin littattafa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'uhuma yana daga wato ko kuma yana daga cikin siffar mutumin da zai yi wato addu'a shine wato ya daga wato hanayensa ila sadrihi wato zuwa kirjinsa ko ila mukibaihi ko zuwa kafadinsa a lokacin da mutum zai yi addu'a din ba laifi bane bai daga su an samu manzon Allah yana dan daga hanayensa saitin wato ban sunansa kirjinsa da kuma saitin ko kuma wato saitin wato kafadinsa a lokacin da yake daga wannan hannu din yabsuduhuma madmumataini zai shimfida hanayen ne guda biyu madmumataini wato a hade shi yasa aka ce ba taba ganin manzon Allah ba ma yana yin addu'a cewa hannunsa a ware haka tafin hannunsa a ware idan zai yi addu'ar yana shimfida tafin hannun ne guda biyu sai ya hada su wato wuri daya sai ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam ko hannun ya kawo su wajen kirjinsa ko kuma ya kawo su wato wajen kafadunsu haka aka samu wato yake a wannan lokaci a lokacin da zai daga hannun ne wato ila samai zuwa ga sama wa insha idan ya so kuma a lokacin da zai wato addu'a din to ya fuskantar da hannun zuwa ga fuskokin fuskarsa a wannan lokacin sannan kuma bayan hannun nasa suna fuskantar wato abin da menene tafin hannunsa wato ya fuskanci wato fuskarsa sannan kuma bayan hannun shi kuma ya dinga fuskantar alƙibla yana daga cikin laduban yin addu'a shine a lokacin da zai mutum zai yi addu'a ya fuskanci ina alƙibla to idan har bai daga tafin hannun nasa ba sun zo dab da kirjinsa cewa tafin hannun yana kallon sama bayan hannunsa shi kuma yana kallon ina kasiba to ana so abu na biyu shine tafin hannunsa ya kalli fuskarsa su kuma bayan hannunsa suna kallon ina alqibla ko an samu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana yin haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai yi wato addu'a kamar yadda Imam Nawawi malaikata Imam Nawawi ya ce jama'a daga cikin ma'abuta ilimi zahaba jama'atun min ahli al-ilm jama'a daga cikin ma'abuta ilimi sun tafi ila anna du'a idan addu'a ta kasance li rafa'il bala wato ta daukewa bala'i ne wani bala'i ne ya sauko a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a to ja'ala zahira kaffaihi ila sama sai ya sanya bayan tafin hannunsa zuwa ga sama kenan idan za a yi addu'a ta bala'i wata bala'i ne ya sauko yanzu mu dauka wannan tsadar rayuwar da muke fama da ita ko wannan yan ta'addan kidnappers da wane ne sai za a yi addu'a a kansu ana so bayan tafin hannun shine zai ga ina sama ba cikin tafin hannun shi kuma shine zai ga ina kasi shine abin da malamin yake nufi manzon Allah yana yin addu'a da cikin tafin hannunsa kuma yana yin addu'a da bayan tafin hannunsa amma sai Imam Nawawi yace idan addu'a za a yi wa wani abu kenan ba addu'a ce ta bala'i ba manzon Allah yana yin addu'an ne da cikin ina tafi mun gane bambanci idan addu'a ce ta bala'i ana yi da ina ne da bayan hannu kar a ce irin na yan siddabarin nan da ake cewa tabbadiya da ta bayan hannu ko wane ne a cewa shi sunna ce ta manzon Allah yana aikata haka kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa idan kuma addu'a ce haka normal ba irin ta bala'i bane ba shi kuma yana yin ta ne a cikin mi wato tafin hannu shine abin da malamin yake faɗa mana a nan cewa wa kana yad'u bi ba'in kaffai yana yin addu'a da cikin wato tafin hannunsa wa zahiruhuma da kuma wato bayan tafin hannu sai ya ce wa kana idza rafa'a yadayhi kuma ya kasance idan manzon Allah din ya daga hanayensa a lokacin da yake yi addu'a din saboda manzon Allah ya ce inna Allaha hayyun karim Allah yana jin kunya sannan mai karanci yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa ya roke shi ya dawo da su wato sufa to man Allah madaukake sarki yana jin kunyar wala to idan manzon Allah din ya daga hannun nasa kamar yanda malam ya faɗa mana anan baya dawowa da su har sai ya shafi wato fuskar to anan wajen shafin fuskar ne aka samu kaikawa tsakanin wato malamai wadansu daga cikin malamai suke cewa in shafin fuska din bai tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yi ba amma abu ne mai kyau idan mutum yayi shi bai yi wato laifi ba daga cikin wadansu malamai sun tafi akan haka bai tabbata ba manzon Allah yana yi ba ko bayyanta idan yayi addu'a bai cewa manzon Allah baya yi amma dai idan mutum yayi bai yi laifi ba abu ne mai kyau amma abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa dangane da wannan yake cewa amma rafa'ul yadai amma rafa'ul yadai ne ko kuma menene rafa'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadai amma daga hannu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i a lokacin addu'a sai yace faqad ja'a fihi ahadithun kaseera hakika hadisi mai yawa sun zo idan manzon Allah zai yi addu'a yana daga wato hannunsa a lokacin da zai wato wannan kuma hadisi masu yawa din sahiha wadanda suke wato ingantattu da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sai yace amma masuhu wajahu biyadai shafar fuskarsa da hannunsa sallallahu alaihi wasallam yace falaysa alhu fihi illa hadisi hadisan aw hadisai babu wani abin da ya gangaro akan cewa manzon Allah idan yayi addu'a yana shafin fuskarsa bayan yayi addu'ar sai hadisi guda daya ko kace hadisi wato guda biyu inji Ibn Taymiyyah su ma waɗannan hadisai din yace la taqumul hujjatu bihima ba za a tsaye da hujja da su ba saboda hadisai ne mi da ifai ko ko yanzu wannan magana din da haka dan mutum yana zuwa zai kafa dalili manzon Allah yayi addu'a ya shafi fuskarsa ba zai kafa dalili da waɗannan hadisan ba me yasa saboda hadisi ne waɗanda suke wato raunana sai hadisi ne waɗanda suke wato da ifai to ala ayyatu halin dai diddiga mai koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya tauqiti abinda manzon Allah yayi sai ya dabbaka shi abinda manzon Allah bai bari bai yi shi ba kawai sai ya hakura da shi ai an bid'a ma haka suke cewa ai in an ce manzon Allah bai yi ba ma ai yana da kyau ko ba haka suke faɗa ba abu ne ai me yake ko manzon Allah shi kuma addinin nan ana karban sa ne a wajen wa manzon Allah tunda dai manzon Allah ba a samu ba a cikin wata addu'a daga cikin addu'o'insa da yake yi ba bayan ya daga hannu yana shafin fuskarsa ba to dan haka idan mutum ya daga hannunsa to shafin fuskarsa ya hakura da shi sai ya takaita da abin da manzon Allah ya aikata ko da wadansu malume sun ce duk da manzon Allah ma bai yi ba ai abu ne mai kyau Allah sai an fahimci wannan magana yauwa to shine sai mu tsaya kawai idan muka yi addu'a wannan daga hannu abin nan ne sannan yanzu nan mun faɗa cewa manzon Allah idan zai addu'ar sa baya warami yawancin mu sai kaga mun warware hannun mu haka to shi manzon Allah yana hada hannayensa cewa haka yake hada su kafin hannu ashin fude mabsuda taini ashin fude sai manzon Allah yayi addu'a imma dai ya kawo su daura da girjinsa imma dai ya kawo su daura da kafadunsa imma dai ya daga hannayen ya fuskanci fuskarsa da su imma kuma dai manzo bayan hannunsa shi kuma ya fuskanci ina alqibla wannan a addu'a wacce take ta normal kenan idan kuma addu'a ce wacce take wani bala'i ne ya sauko ana so za a yi addu'a dan Allah ya kawar da wannan bala'in to shine kamar yanda idan yazo sallar roƙon ruwa ne bayan yayi addu'a mi manzo Allah yake yi a lokacin sai ya juya mayafinsa saman sa ya kalli mi kasa me yan manufar yin haka idan malamai shine dan Allah ya juya halin da mutane suke ciki na kamfar wato ruwan sama shine saman ta koma ina kasi to yanzu shi ma idan mutun ya zo yana wannan addu'a sai ya juya halinsa maimakon yayi da cikin tafin hannu saboda bala'i da ake ciki sai ya juya hannu yana neman Allah madaukakin sarki ya juyar da al'amarin ne kasan sa saman sa ya koma mi wato kasa wallahu ta'ala a'lam ila da saboda burewar lokaci anan zamu tsaya abinda muka karanta daidai muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma fuskar na yace halin da ake ciki okay to so shikenan wa alaikum assalam ina abin da ya fi tabbata a ruwa shi ne subhana rabbiyal azim subhana